a ci gaba da tunkarar matsalar tsaro a yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta cafke wasu rikakkun masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa akan iyakar yankin babban birnin da kuma jihar Niger. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan birnin na Abuja CP Babaji Sunday ke mun ƙarin bayani.
Abin da ya faru shine akwai wasu ƙauyukan Arewacin Abaji ana kira wurin Yaba Adaba, border ne da Niger State. Wayannan 'yan kidnappers da bandits suna zama a wurin, to sai muka samu labari. To sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes, destiny hunters, muka far musu da muka samu labari. To Allah cikin ikon sa da muka far musu, to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikin su, kuma muka samu recovery na GPMG, wani bindiga wanda bai ji gida mai sarrafa kansa. Daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan, ya kai mu inda wato inda suke zama cikin daji. To anan suka ce muka sake far musu, kuma muka sake samu AK-47 guda uku. Daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna.
Kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen, sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkan da suka aikata baya?
Sun gaya mana, sun ce su suke kidnapping mutane ta Arewacin Kwali, Abaji da can gurin Kuje. Sun ce su suke.
Kamar kun kama suna a cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger?
A border ne bangaren jihar Niger, amma muna sharing border, ba a ma gane iyakan, don ita Adaban da mayaki din duk kusan a haɗe suke. To anan muka kama.
Kamar waɗannan bandit din sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu, ya zuwa yanzu ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani?
Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyar Abuja, sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies. Duk muka shiga daji, muka yi operation kwana uku, duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su.
To ko mai masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai. Mun dade muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi. Kuma mun fara ganin sakamako, lalle abu ne na farin ciki na kuma yaba musu. Wayannan wanda suka yi runduna ce ta karkashin hukumar 'yan sanda ta Abuja ta yi wannan, muna yaba mata kuma muna ƙara mata ƙarfin gwiwa ci gaba da irin wannan don ta ringa cikin gaba da kuma nasara ga irin wayannan 'yan bindiga, karya musu lagwa da kama wanda za a kama, wayanda suka ƙi a kama su ma harbe su za a harbe. To lalle tattara bayanai da tantance shi ne zai bayar da irin wannan nasarar.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.